Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 27 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya tafi London a farkon makon nan, ɗan jam'iyyar sa sun yi karan haske akan dalilin dage fara yakin neman zaben dan takarar wanda ya kamata a fara ranar Laraba.
Ina son tabbatarwa mutane cewa ba rashin lafiya ne yasa aka daga kaftan ba lafiyar sa dau, ko ba rashin lafiya ne kai shi waje ba, a'a akwai mutum da suka je a waje kamar yadda na ga maka sun tafi tare da su Sarata Abu Ibrahim da sauran mutanen da ake tare da su.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a yau Talata hukumar yaƙi da shako ta amali da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta ƙona hodar Iblis ta biliyoyin naira da ta kama a birnin Lagos. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A ranar Alhamis ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci yankin nan da aka haramta ayyukan soja wanda ya raba tsakanin kasashen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa. Prime Minister Koriya ta Kudu Han Duk-soo shi ne ya sanar da ziyarar Harris a yankin mai tazarar kilomita 250 a ranar Talata a birnin Tokyo, yayin wata tattaunawar kai tsaye kafin su halarci jana'izar tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe. Prime Minister Han ya ce ziyarar mataimakiyar shugaban Amurkan za ta zama ishara ga kokarin gaske da Washington ke yi na daukar tsaro da zaman lafiyar zirin Koriya da muhimmanci. Ziyarar Harris na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da Koriya ta Arewa ta sake harba makami mai linzami. Fadar White House ta fitar da wata sanarwa ta daban a yau Talata, tana mai cewa Harris ta shaidawa Han cewa kawance da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu ya kasance gimshikin zaman lafiya, kwanciyar hankali da wadata a yankin Indo-Pacific da ma duniya baki ɗaya. Ma'aikatar sojin Amurka tana da kusan dakaru 28,000 a Koriya ta Kudu. Raguwar yakin Koriya ta shekarar 1950 wanda ya kare a cikin wata yarjejeniyar zaman lafiya. 'Yan sandan kwantar da tarzoma da jami'an tsaro sun yi arangama da masu zanga-zanga a wasu biranen kasar Iran a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da mutuwar wata mata da 'yan sandan kula da da'a suka kama saboda rashin sanya hijabi ta yadda ya kamata. An gudanar da zanga-zanga ta baya-bayan nan ne a biranen Tehran, Tabriz, Karaj, Yazd da dai sauransu, inda aka ci gaba da fitar da kiraye-kirayen tabbatar da adalci da aka fara a ranar 17 ga watan Satumba. Jami'an Iran sun ce mutane 41 ne suka mutu bayan fara zanga-zangar, yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke ƙara yawan waɗanda suka mutu. An kama Masa Amini mai shekaru 22 a ranar 13 ga watan Satumba a Tehran, kuma hukumomin sun sanar da mutuwarta bayan kwanaki uku. Iyalan Amini sun yi zargin cewa an mata duka a cikin motar 'yan sanda bayan an kama ta, inda ta sha duka a ka. 'Yan sanda sun musanta zargin, inda suka ce Amini ta rasu ne bayan an kai ta asibiti saboda ta samu bugun zuciya. Shugaban Iran Ibrahim Raisi ya ce ya bayar da umarnin gudanar da bincike akan tsare Amini da kuma mutuwarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa Pakistan da ambaliyar ruwa ta yi kamari, sannan ya matsawa ƙasar ta kudancin Asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga China babbar mai bata lamuni don tunkaran bala'in ambaliyar ruwan. Blinken ya yi magana da yammacin jiya Litinin bayan tattaunawa da ya yi da ministan harkokin wajen Pakistan Bilawal Bhutto Zardari a Washington. Yana mai cewa ya kuma tattauna da takwaran nasa akan batun Afghanistan da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci da kuma dangantakar Islamabad da India da ta yi tsami. Mun tara sama da miliyan 56 a cikin taimakon agajin gaggawa, mun samu damar aika jiragen sama kusan 17 cike da kayayyaki kamar abinci da kayan gini don gina matsugunai da kuma tantuna da tafkunan ruwa kuma a yau ina farin cikin sanar da ƙarin dala miliyan 10 na taimakon samar da abinci Blinken yana shaidawa wani taron bikin cika shekaru 70 da kullu dangantaka tsakanin Amurka da Pakistan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shirya A yau Talata a kasar Japan ta yi bankwana da tsohon Prime Minister Shinzo Abe ɗaya daga cikin manyan shugabannin Japan na zamani wanda aka kashe shi a watan Yuli makokin da kasar ta shirya wanda aka gudana a tsakiyar filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo ya jawo dubban 'yan kasar Japan da wasu manyan baki na kasashen waje duk da nuna adawa da taron an dauke gawar Abe ne zuwa cikin ɗakin taro tare da matarsa Aki kuma aka ajiye gawar akan wani abun ado da furanni dauke da tutar Japan yayin da ya ba jama'a baya yana fuskantar gawar Abe Prime Minister Japan Fumio Kishidi ya gabatar da wani jawabi mai matukar muhimmanci ga Abe wanda ke zama aboki kuma gwaninsa a ƙarshe wasu mutane biyu da ake zargin mayakan kurdawa ne sun bude wuta akan 'yan sanda a kudancin kasar Turkiya inda daga bisani suka kashe kansu ta hanyar kunar bakin wake inji ministan harkokin cikin gida na Turkiya an kashe dan sanda daya a harin yayin da dan sanda na biyu da wani faran hula daya suka samu raunuka an kai harin ne da yammacin jiya Litinin a gundumar Mizetli da ke lardin Mersin na gabar tekun Bahar Rum da wasu mata biyu da ke da alaka da haramtacciyar kungiyar kurda wannan ta Kurdistan Workers Party ko kuma PKK kamar yadda ministan cikin gidan kasar Suleiman Soylu ya shaida wa manema labarai sun yi harbi ne akan 'yan sanda a gidan otel na jami'an tsaro lamarin da ya shafi rikicin tsakanin su da 'yan sandan da kuma gungun masu bada tsaro cikin dare da suka garzaya wurin da lamarin ya faru inji Soylu sai dai babu wata kalma da aka samu daga kungiyar ta 'yan bandaga dadi
Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Dage fara yakin neman zaben jam'iyyar APC mai mulki daga gobe Laraba zuwa wani lokaci nan gaba. Ya janyo rade-raden cewa dan takarar jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu ba shi da lafiya. Babban daraktan yakin neman zaben jam'iyyar APC gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce an dage campaign din ne don fadada jerin sunayen waɗanda za a shigar wajen jagorancin yakin neman zaben. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton.
Bayanan na Lalon sun kara haifar da tambayar wani irin jerin sunaye ne bayan wanda aka gabatar da ya hada da gwamnoni har ma da shugaba Buhari ya bada umarnin zare sunan mataimakinsa Yemi Shibaju da sakataren gwamnati Boz Mustapha don su mai da hankali ga sha'anin gwamnati yayin da yake tabbatar da Tinubu ya fice daga kasar da tawaga zuwa ƙetare ko ma a ce London jigon campaign din Brian Bauchi Sunusi Baban Takku ya ce kowa na iya kamuwa da rashin lafiya a irin shekarun Tinubu amma lafiya kalau ya fice daga kasar
Tinubu ya ba nan kasar lafiyar sa kalau zai dawo ba da dadewa ba sannan kuma don bai dawo ba sai a ce ba za a yi ci gaba da campaign ba campaign din na sa shi kadai ne tun lafiyar sa kalau kuma yana London zai dawo muna tsammani da ba cikin kwanakin nan sannan kuma za a ci gaba da campaign nan ba da dadewa ba akwai don dalilan da yasa aka daga campaign amma ba wai don bayar da lafiya ba lafiyar sa lau
ba da ko ba ce ba shi da lafiya ba yi akwai maganar duba likita saboda an san cewa yana zuwa dama ba yana zuwa duba
da wannan dama ai duk wanda ya kai wasu shekaru a kullum zai iya ganin likita amma ina son tabbatar wa mutane cewa ba rashin lafiya ne yasa aka daga kantin ba lafiyar sa lau ko ba rashin lafiya ne ya kai shi waje ba a'a akwai mutum da suka je a waje kamar yadda na ga maka ai sun tafi tare da su Sarata Boy Brand da sauran mutanen da ake tare da su
tsohon mataimakin takarar Tinubu Ibrahim Masari da ke magana daga London din ya ce ba su da hofin shiga campaign din amma ba nan take ba kuma suna jin suna da tagomashin lashe zaben
ba kamar yadda mutane ke tunani ba cewa ranar 28 ga watan 9 dole kowa sai ya fara gangami a ranar nan a'a ba haka bane illa iyaka abin da ke magana daga ranar nan kowa yana iya yin taro na yakin neman zabe yana iya gangami a mataki na dan majalisar tarayya da majalisar dattawa da kuma na shugaban kasa kuma da izinin Allah in Allah ya yarda bamu da tunanin damuwa akan komai sai dai jiran lokaci za a fara yakin neman zabe zamu zabi jihar da muka ga cewa ta dace inda ya kamata a fara koko a kaddamar da ainihin wannan yakin neman zabe din
tuni dan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Tiko Abubakar ya shirye kaddamar da campaign din sa a farkon Larabar nan Nasiru Adamu kamar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamu Hikaya A wannan kwarye-kwaryen biki da aka yi a unguwar Badagry dake birnin Lagos a yau Talata, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta kona tan 1.8 na hodar Iblis da ta kama a birnin Lagos a makon da ya gabata. Wannan shine kame mafi girma da hukumar ta yi a tahirihin kahuwarta a cewar jami'ai. Wakilin muryar Amurka a Lagos, Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar ta NDLEA General Buba Marwa Murabus ya ce hodar ta Iblis da aka kama a makon jiya a unguwar Ikorodu farashin ta a kasuwan bayan fage zai kai na dalar Amurka miliyan 278 da 250 kwatankwacin naira biliyan kusan 200. General Marwa wanda daraktan shari'a na hukumar Commander Mr. Sunday Joseph ya wakilta ya gode wa hukumomin yaki da safarar murjan kwayoyi na kasa da kasa. Musamman ma dai na kasar Amurka bisa goyon bayan da suka baiwa hukumar da bayanan sirri da ya kai ga kama waɗannan mutane dake harkokin dake da nasaba da hodar ta Iblis wanda kuma hakan ke zama mafi yawa da hukumar ta taba kamawa tun lokacin da aka kafata. Barista Abubakar Wada shine komandan hukumar ta NDLEA mai lura da kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin a Seme Boda kuma ya yi ƙarin haske game da ƙwayoyin da aka ƙonan a yau.
Maganan gaskiya wannan aiki da aka gani yau mun yi na kona wannan kwaya da aka kama kilo 1,800 na cocaine ko da Iblis kenan a tarihin kasar nan ba taba kamu kwaya mai yawan ta ba kuma wannan ne ya sanya kesi ma bai sati a kotu ba kotu ta bada umarnin cewa a kona wannan kwaya don masifar illanta don babu wani nauyi na kwaya da ya kai ita wannan hodar Iblis ta fi kowace tsada don ana lissafin kudin wajen biliyan wajen 100 da wani abu wajen mutum biliyan 200 don wannan kwaye daga gani. To kuma yanayin halin da ake ciki na kasa na yanayin rashin tsaro a kasar nan yawanci kiddige sun nuna cewa har da shaye-shaye da kwayoyi duk mutanen masu kama mutane masu kashe mutane duk yawancin su zaka ga sun sha kwaye suke yi kuma wannan ne ya sanya shi shugaban wannan hukuma Brigadier General Buba Marmai retire ya hiddo wannan tsari na yaki da shaye-shaye da kuma fatoci da miyagun kwayoyi wanda shine ya kawo wannan nasarori da ake ta samu dama kuma ba a yi wata biyu ba an kona kwayoyin da suka kai nauyin kilo 1,500 a wannan wurin da ka gani so wannan nasarori gaskiya tun da ya kafa shugabanci wannan kungi wannan hukuma ake ta samu kuma insha Allah muna hangin cewa haka za a yi dai a tarike mana wannan matsala ta shashaya kasan nan
ita ma a bangaren ta Madam Patricia Folabi dake zama director a bangaren binciken kokof na hukumar ita NDLEA ta bayyana illar da ke tattare da shan muggan kwayoyi musamman ma dai hodar Iblis.
Basically the drugs that we deal with of course that's one of narcotics and psychotropic substances that's substances that are psychoactive they affect the central nervous system.
Wanda ta yi kira ga hukumomi da iyaye da su tashi tsaye wajen raba matasa da mu'amala da shi tare da tabbatar da cewa hukumar ta NDLEA shirye take ta ci gaba da dakile safara da kuma shan muggan kwayoyi a Najeriya. Ko da yake an kai mutane guda 7 da aka kama da kwayoyin na Iblis a inda aka kona kwayoyin amma kuma ba a bari yan jaridu sun hira da su ba domin kuwa yanzu haka suna fuskantar shari'a ne a gaban kotu. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibril. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Matsalar 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya yi matuƙar kawo cikas wajen bunƙasuwar ilimi a sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Wannan matsala dai ta haddasa rufe makarantu manya da ƙanana a sakamakon yadda 'yan fashin dajin ke aukawa makarantun suna yin awan gaba da dalibai tare da yin garkuwa da su. Jihar Niger, Nigeria na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Nigeria da ta fuskanci wannan matsala, al'amarin da yasa Alatilas gwamnatin jihar ta rufe wasu makarantu da dama. Kwalejin ilimin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar Niger dake garin Zungeru ta karamar hukumar Wushishi mai tsohon tarihin gaske ta fuskanci irin wannan matsala a baya. Dr. Ibrahim Umar Kwantagora shine shugaban wannan kwaleji, yace matsalar rashin tsaron yasa suka bullo da wasu dabaru.
An yana cikin major challenges din ma da muke face a nan wurin. Dalilin haka ma har ya sa mun samu raguwan daliban da ke zuwa mana dan saboda shi harkar security. Kuma kaga ai kusan komai da muke da yawan daliban shine yake determining kudin da zai shigo mu makaranta. To kaga tunda an samu raguwa to kaga yayi affecting, to shine major challenge mu insecurity da shi yake cost mana harkar low enrollment. To kaga shi yasa tunda muka fara ganin haka sai muka ce to me ya kamata mu yi, shine kaga muka fara tunanin outside the box batun mu kai makaranta. Tunda su daliban yanzu suna tsoro saboda insecurity ba su iya zuwa mana, to bari mu gan bari mu kai bisu ta mu kai musu shi karatu.
Babban magatakardar wannan college Alhaji Mamman Jatau Fandogari ya ce su tun makullar cutar corona suka fara samun karancin dalibai a wannan college.
Saboda tunda lokacin aka soma COVID-19 mun samu raguwan shigoyin dalibai, sannan kuma sai ga wannan batsaro shi ma ya dan taimaka samun rashin samun dalibai. To sai muka ga cewa ya kamata a ce an create modern study centers, nan muka tura mu kansu memo ta mun approval ta ba mu Kwantagora da Kagara da Suleja. To sannan kuma muka ga cewa ya kamata tunda ba a son zuwa saboda yawan tsoro fargaba da tsoro haka da aka samu, sai muka ce to kuma ya kamata a ce mun bude wani center, study center kamar evening program a Mina, wanda shi ma mun samu approval din council, wanda in Allah ya yarda cikin wannan shiga karni da zamu shiga na dawon dalibai, in Allah ya yarda zamu za a bubude waɗannan abinabi. Yanzu ma form din muke kokarin yanda za a yi advertising so that dalibai su sayi su cika sannan a ba su admissions sai mu fara waɗannan program.
Engineer Aliyu Abdullahi mai sharhi kuma malami ne ya ce duk makarantar da babu dalibai to tamkar hoto ce.
Rashin zuwan daliban nan mu kanmu malamai abun yana damuwa, domin da idan muka shiga ajujuwa zaka ce mu dalibai 50-70-100, duk da cewa courses da muke yi a nan da technical courses, kar ka mance cewa Niger State Polytechnic Zungeru yana da campus guda biyu ne. Muna da campus a nan wanda yake shi muke kira College of Science and Technology, sannan muna da campus a Bida wanda yake shi ne College of Administrative Studies CAPS. To samun student su yi courses irin namu na science and technology dama can kai kasan yana da wahala musamman a arewacin Nigeria. To madalla to kuma sai yazo kuma ya shiga cikin yanayi na insecurity, wanda hakan ya sa da yawan daliban ba sa zuwa saboda gudun haka sun ja baya. To insecurity dai kamar yadda na ga mai riga zama tarihi, muna kira ga dalibai dole ke muradin zuwa Niger Poly to ya dauko kayan sa yazo.
Wannan matsala dai ta sa wasu manyan makarantun bullo da tsarin koyar da dalibai ta yanar gizo da ake kira e-learning, ta yadda dalibai za su koyi darasi daga gida. Inji Dr. Ibrahim Kwantagora wanda ke cika kwanaki 100 akan shugabancin wannan kwaleji.
Su kuma muna son mu ƙara bude wata center ta yanar gizo, yanda mutum ba ma sai ya zo Zungeru ba, a ko ina yake a duniya yana iya online studies. Yanzu za batun bude open distance and flexible e-learning center kenan. To yanzu haka ma suna kasa sun zo su inspecting resources din, wanda kuma muna da kyakkyawan wanga zaton daga ƙarshe sun kare za mu samu approval din nan.
To a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce akwai aikin sake bude wasu makarantun a daidai lokacin da ake kammala hutun ƙarshen zango, musamman a ƙananan hukumomin Shiroro, Mariga, Rafi har ma da Wushishi inda wannan kwaleji take. Inji sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matane.
ko da dai ne koko da wurin kwana da suna kwana a wurin sai mun tabbata jami'an tsaro sun gaya muna cewa wurin yana da sun su clearin nashi amma akwai wadansu kaman makarantu kamar irin su Tegina, Tuberi da sauransu wayannan mun san cewa duk da yake suna cikin dan kalubale abin da amma jami'an tsaro sun tabbatar mana cewa yara suna shiga makarantu na irin wayannan suna da yawa a Niger to saboda haka zai wuya yanzu a tabbatar maka cewa guda 1 2 3 a'a ana yin su ne batch batch
wato dake dake
dake dake nan kada mu yi abin ga har yanzu abubuwan da muka matakan da muka dauka tun lokacin su ne ma ya sa har muka yi muka kawo wannan lokaci ka jan sake zuwa makaranta an dauki wannan yaro ko wani abin da ba
na'am akwai kwalejin kimiyya da fasaha ta Zungeru din nan wato Niger Poly da dan suna cikin fargaba amma yanzu akwai wani tabbaci da kuka basu na tsare lafiyar dalibai
har yanzu ka ji shiru a wurin baka ji wani kuma abu ya sake tashi ba ina tabbatar maka akwai matakan da ya kamata dauka kuma suna aiki su waɗannan matakan ba su nayi bayani akan radio ba
a yanzu dai an samu komawar dalibai a kwalejin kimiyyar ta jihar Niger har ma sun ce suna buƙatar ƙara inganta kayan karatu a kwalejin
to ni ne mai suna comrade Emmanuel Useni ni ne senate president na wannan jami'a wannan abin da muke buƙata a wannan bangare shine kayan practicals wanda suka kamata domin ana kan dan samu wani lokaci dan karamcin kayan practical kadan so saboda haka muna kokari domin a duba ta wannan sashi domin course din mu bai yi ba tare da practical ba
sunana Abdulhamid Abdullahi ni ne assistant secretary general na Student Union Government SUG Niger State Polytechnic chapter so ni yanzu nan na fara jin dadin da ko ina da ko ina zance ni dan Niger State Polytechnic ne saboda we are getting up to standard kamar yanda other schools are up to standard din yanzu ma housing allocation ina kwanci na zan je zan biya abu na da waya na har school fees ma da waya na zan biya ba tare da muke zuwa banki mu je mu biya mu ta layi ba to yanzu nan gaskiya muna mashi fatan alheri kuma muna fatan Allah ya sa ya ci gaba ya fi haka ma
sunana Comrade Salu Muhammad Isa da farko da muna da matsala amma yanzu nan da na dawo wannan semester din gaskiya na ga department ya canza saboda irin kayan practicals din mu da ba sa aiki amma yanzu nan na ga sake wiring da wasu abubuwa dai dida dai bamu dai soma lecture deep ba amma gaskiya mun ga improvement a department
fata dai dorewar wannan sauki da aka samu ta yadda komai zai koma daidai domin yaran talakawa su samu ilimi mai nagarta Mustafa Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustafa Nasiru Batsari to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Masu sauraron mu barkamu da sake dacewa da mu a cikin wani sabon shirin labarin wasanni na wannan ranar da zamu soma da jamhuriyar Niger kasar Misira ko kuma Egypt ce ta kamena national na jamhuriyar Niger har kasa a wasan sada zumunci na kwallon kafa da ya hada kasashen guda biyu a ranar 23 ga wannan wata na Satumba a Stade Borg El Arab Stadium a kasar Misira bayan da farawan na Misiran suka dabkawa jamhuriyar Niger din ci uku da nema Muhammad Salah ne ya barke kwallon farko a minti na 43 da na 67 inda Sane Diop kenan a bugun penalty kamin nan Mustafa Muhammad ne ya ci kwallon na biyu na Misira a mintuna na 55 kasar Egypt na karkashin kocin ta Arwi Victoria ita ko jamhuriyar Niger na karkashin Jean-Michel Cavalli kuma dukkan kasashen biyu ba za su samu damar halartar wasannin kofin duniya ba na kwallon kafa da za su wakana a watannin November December na wannan shekara a kasar Qatar duk dai a wasannin sada zumunci na kwallon kafa domin shirye-shiryen zuwa kofin duniya a Qatar yanzu haka ana can ana karawa a Parc des Princes na kasar Faransa tsakanin Brazil da Tunisia kasar Tunisia za ta buga rukunin dai da kasashen Faransa Denmark da Australia yayin da Brazil za ta buga grupin G ko rukunin J da ya hada Cameroon Sabia da Switzerland da ita
ta kasa Brazil din. Shiko Ngolo Kante mabugawa kungiyar kwalang kapa sakya ta Chelsea ta kasar Britania wanda shi ciwo a ranar 15 ga watan Agusta da ya gabata na wannan shekara ya dawo a motsa jiki da ma a tsaye da club din na Chelsea a yau din nan Talata abinda ke nuna cewa dan wasan na son ya kara matsawa domin ganin ya shiga wasannin duniya na kwallon kafa na wannan shekara tare da kungiyar sa ta kasar Faransa. Idan muka koma a jamhuriyar Niger a ƙarshen makon da ya gabata ne kungiyar tseren kasar ta shirya babban gudu ko kuma meeting na gudu na babban birnin Mai da ya hada kasashen jamhuriyar Niger, Ghana, Togo da Burkina Faso. Wannan tseren na meeting na babban birnin Mai na gudu shine na farko a tarihi, kuma ɗan tseren kasar na jamhuriyar Niger ne suka lashe mafi yawancin tseren, inda dukkan ƴan wasan da suka yi nasara suka samu tukuce-tukuce masu tarin yawa ciki har da mota wa ƴan tseren nan ta gaugawa ta jamhuriyar Niger mai suna Aminatu Sani da ta samu kyautar motar. A UEFA Nation Cup na kwallon kafa a yau ana can ana wasa mafi zafi tsakanin Spain da Portugal a Portugal rukunin D. Rabon da kasar Spain ta jihar gida ta lashe Portugal shekaru da suka gabata tun shekara ta 2013 shekaru tara kenan. Haka ma a waɗannan wasannin na UEFA Nation Cup na kwallon kafa a yau din nan akwai kasar Sweden da ke damsa da Slovenia, yayin da Switzerland ke karawa da Republic Czech. Haruna Amman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To Maryama a takaice, a ranar Alhamis ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci yankin nan da aka haramta ayyukan soja wanda ya raba tsakanin kasashen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa. Prime Minister Koriya ta Kudu Han Duk-soo shi ne ya sanar da ziyarar Harris a yankin mai tazarar kilomita 250 a ranar Talata a birnin Tokyo, yayin wata tattaunawar kai tsaye kafin su halarci jana'izar tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe. Prime Minister Han ya ce ziyarar mataimakiyar shugaban Amurkan za ta zama ishara ga kokarin gaske da Washington ke yi na daukar tsaro da zaman lafiyan zirin Koriya da muhimmanci. ‘Yan sandan kwantar da tarzoma da jami'an tsaro sun yi arangama da masu zanga-zanga a wasu biranen kasar Iran a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da mutuwar wata mata da ‘yan sandan kula da ɗa'a suka kama saboda rashin sanya hijabi ta yadda ya kamata. An gudanar da zanga-zanga ta baya-bayan nan ne a biranen Tehran, Tabriz, Karaj, Yaz da dai sauransu, inda aka ci gaba da fitar da kiraye-kirayen tabbatar da adalci da aka fara a ranar 17 ga watan Satumba. Jami'an Iran sun ce mutane 41 ne suka mutu bayan fara zanga-zangar, yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke ƙara yawan waɗanda suka mutu. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi alƙawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa Pakistan da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari, sannan ya matsawa ƙasar ta kudancin Asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga China babbar mai bata lamuni don tunkaran bala'in ambaliyar ruwan. Blinken ya yi magana da yammacin jiya Litinin bayan tattaunawa da ya yi da ministan harkokin wajen Pakistan Bilawal Bhutto Zardari a Washington, yana mai cewa ya kuma tattauna da takwaran nasa akan batun Afghanistan da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci da kuma dangantakar Islamabad da India da ta yi tsani.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za su ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da June Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.